Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ga mata su lafiya
lafiya tsalau aljeri ya gure naku
lafiya lauya yau na jika kamar ana azumi ya kamar nan jika kamar
rancen
kamar rancen da na gan manya dan wasan kwaikwayo bari bazan kare bayani ba
to shikenan
zuwa an zuba ne shigo kamar da muke
so ya bayyana kansa ba
yawa ya bayyana kansa to da yake jamhuriyar Niger muka isa ba ai sai muka ce to babu abinda zai fi dacewa sai mu shiga sako domin sada zumunci sabili da haka za mu fara da mika wannan gaisuwar ta Sa'idu yaron malam da ke limanci a Maradi da Hamza Ado washewa mai maganin gargajiya sai Ali Muhammad Fada ni'ima Maradi da Saminu Haske limanci a Maradi da Sa'adu Hasken birni mai me wahal da ba kauye so lalle sai mu guji irin waɗannan
gaskiya
sai zahiru mai wanki da guga tura gildi da sanusi biya maradi Allah ya sa haka waɗannan suna ya fito sai anzin kasuwar kadiro maradi da liman idi mijin sindiya sai usman musa club sarauniya da idi sani rex makira da malam abba na alƙalin maradi sai sadiu musa kalla da yahaya memban sarkin fada da abdurrashid dan dubai mai danda masu inki Allah ya sa haka yake sai malam shaibu oga sabon mashi da Ahmadu India engineer radio nagarta sai sani ice dan sahura mai nama babbar kasuwa maradi da attahiru mai kayan miya babbar kasuwa maradi da hadiza mamman sakabo a sabon garin maradi sai malam inusa mai kwacabla tofa da ke makoyo maradi da basiru mai madara da ke tashar sarkin maradi sai kuma taningu ba son maradi da yake maradi muke
ke sa haka za a tafin maradi din
awwa saboda bakonmu daga maradi yake sabili da haka muka ce gara misali zumunci to baba
ya faru daga gida kenan
haka
to ji kuma wannan sakon da ke hannuna na cewa salon VOA Hausa ko isar min da gaisuwa ta a bari ya huce zuwa ga malam Haruna Alaramma da mai saje Bulama da malam Shaibu Dage sai kuma Ayuba Isa garin sarkin noma da Yakuba mai aski Badaraka da Alhaji Haruna Bibi wa Tarbasuwa da Baffa Haruna Bajoga da Kawo Mai Ruwa Bajoga da Aliko Autaka Finta Yalwa da Mahmud Salu Kauran na Moda sai kuma Sanusi Madatai da Magaram da Dazifi Ibrahim Rugar Malam da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi da Aisha Musa wa Dabarikin Ladi sai kuma Babangida Buba Fagewa Takai yace a tashi lafiya mai sako shine malami kura to Allah sa dukkan ku kunta shi lafiya
to babu kamar da muke cewa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa da yake muna da wannan dogo hira yau ko ba gani dogo gaisuwa ba bari mu dire da wannan sako daga babawo mato mai addu'a jihar Katsina wanda yake miƙa gaisuwa ga mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da hajiya magajiya Bello mai addu'a sai Abdullahi Laki Funtuwa da Mami Usman Buti Difa sai Adam Harka Tasawa da Sanusi Madatai da Magaram da Abdulaziz dan Gogo mai addu'a da Mami Tinau mai addu'a sai Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Godwin Waliya Adamawa da Habila Wadata Zamfara da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa da fatan dukkan mun tashi lafiya.
Thank you.
yawa so baba kamar yadda muka ce bari mu jefe kuma mu bada abokin aikin mu fili domin gabatar da bakon da muka yi a wannan gauri.
Abari ya huce a gaishe ku baba Yakubu Makiri da uwar Tafiya Grace Alkairi kamar da yanda kuka yi mama sauraro alƙawari da izinin Allah ga mu a cikin shirin tare da daya daga cikin fitattun ƴan wasan kwaikwayo a wannan jaha ta Maradi kasar Niger da ake ce ma Andije domin jin me sunan shi na ainihi kamar yanda kuke tambaya da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar shi baki daya ga mutare da shi a cikin kirin abar ya huce.
To madalla sunana Adamu Madugu wato wanda aka yi sani da lakanin sunan Andige. Gaskiya matar lalle kamar yadda kace ɗaya daga cikin ƴan wasan kokoro in kace fitatti to kai zari saboda har yanzu dai muna neman kai. Alhamdulillahi shekarun suna da dama wanda na fara wasan kwaikwayo saboda na fara shi tun ina primary. Akwai abokai na da dama waɗanda muka fara tare da su wa'ansu mushannin kauye ne wa'ansu suna cikin ayyuka dai da dama na gwamnati tunda ina ganin har akwai aboki na guda wanda yau Allah ya sa an waye gari minista ne yana ɗaya daga cikin ministoci wanda yana ɗaya daga cikin wanda muka fara wasan kwaikwayo da shi tun muna lakwal. To alhamdulillahi sai in ce gaskiya a cikin wasan kwaikwayo abu guda ne wanda ya bani shawa wanda ya sani ga shi wasan kwaikwayo. A lokacin ina yaro na ina shawa ganin kallon sinima wanda tsohona yana mun kwadan cewa in tsaya in yi karatu ni ko duk dare na Allah ni harkar sinima tana bani shawa zan je in ga film ko na Shinuwa ko na Indu ko American film ina shawa su to sai nake ganin duk wanda ya fito wanda ake ce ma kaman mai film boss haka yana mutum ne wanda kaman sai in ga ya fito kaman kamili ne wanda shi kokarin yake ya kwato hakin wani to wannan abu yake bani shawa sosai shi ya sani wasan kwaikwayo ya bani shawa ga wasan kwaikwayo nake wasan kwaikwayo tun kamar yanda nake ma ina dan kankare na har na kawo wanga lokaci kuma Allah da iko ne Allah ya sa ban bari ba ina cikin yi har yanzu. Abun da ya dan bani mamaki shine kamar yanda kace yau an waye gari wasan kwaikwayo na ya shiga kasashe da dama waɗanda ni kan kaina nayi mamakin abun. Akwai ƴan nisar kamar ƙasar Makka, Libi, Cote d'Ivoire ɗin nan, Burkina, Ina, Mali, duka inda dai ƴan nisar suke to suna ɗan yin wasan kwaikwayo na kuma wasan kwaikwayo na yana zuwa ta wato hanya ko kileji SV a tura musu ko ta wazar kenan yanzu da ya samu ana ta tura mutane to ina mamakin wanda wasan kwaikwayon ya watsu haka.
Idan muka wawaru ba mantarnin fashin ka ba ni ya tsaya ka kafa kungiya ta wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a gidan rediyo tsaya aka fara har abin ya dore.
Madalla a lokacin ina dan taba kasuwanci saboda da na yi ina college na yi birebe na daya to lokacin na gwamnati ta hidu wata not abin da ake kira not eliminator ana son a ce kowace history ko geography haka ga komi na ne ana son ko isuwa kamar yadda nace history ko da yaushe ana son sai ka samu muwayan to wannan abu sai a wannan lokaci na samu tangarda da an kai bireban ban samu ba to sai ina da magaji Allah ya ji kanshi kuma ya sake biya mani lakwal na koma to amma duk da haka nan dai ina nan ga shawon wasan kwaikwayo to karatun nau sai ya zamanto wani kudi wani bashi yanda ka san madalla madalla ga abinda ga kai abinda yake inda ya karkata ana nan to da an ka bude radio amfani nan garin Maradi to kuma sai mun kaje tare da sauran ɗan wasa da muka hadu muka tai muka tambaya muka ce so muna son mu dora gabatar da wasan kwaikwayo Allah da iko ne ko da yake wa'ansu sun rija mu daga cikin waɗanda muka fara wasannin Allah ya saka su ba zan manta ba akwai su Sani Pascal kamar su Maryam ADS kamar su Dede suna da dama waɗanda dai yau an waye gari dai sun rija mu gidan gaskiya Allah ya saka su da muka fara wannan wasa wasannin sai ta samu karbuwa a gidan radio mutane suna shawo wasan kwaikwayo shikenan har muka kai satin duk da bamu yi ba mutane suna jin sahin yaya aka yi wanga sati ba mai da su ji sabon wasan kwaikwayon mu ba to wannan abu sai ya bamu kanhi na cewa wannan wasa mu ci gaba da shi saboda mutane suna shawa shi duk abin da kake yi in ya zama to muna mutane na shawa to ka gani yana da kyau kai ma ka hidda hakkin na mutane tunda suna son abin to haka muke muna trup amfani a lokacin kenan sunan trupin rika amfani tunda radio amfani ne muke ma aikin a karkashin su muke kuma Allah da iko ne har yanzu bamu rabu da su ba muna tare da su yau kusan shekara 20 da wajen uku ko da hudu ma ko in ce da biyar tun dai budawa radio amfani Allah da iko ne kamar yanda kace to lalle an samu daukaka tunda menene daukakar da aka samu yau idan muka yi wasan kwaikwayo akwai kawan masu aikin sayar da kasfoci hakan ga and discotheque haka suna dauka har su suna bada abinci da shi to ka gani suna sayar ma mutane waɗanda a lokacin da muka yi filkin da basu saurara ba ko basu jiya ba ko kuma suna bukata su saurare su kowane lokaci to suna zuwa su saye wajen su da mu da in muka yi daga nan kuma sai wani sati mun mako kuma Allah ya ba mu ikon ga yanda in mun kare shi mu aza wani sabo ko kuma shi mun ba mu kare shi ba ga yanda za mu ci gaba da shi to kaga da haka ne muke tahiya kadan 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 muna ta gabatar da wannan wasanni to kuma alhamdulillahi har yanzu tunda mutane suna ci ta bayan mu to mun gode ma Allah
bangaren abin da ya shafi tiyatar ku wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban akan me kuka mai da hankali na zamantakewar rayuwar al'umma tunda shi tiyatar aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiyo ne shin komi ne kuke bibiyar rayuwar al'umman mutane kukan dauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan me uwa da wani
yawa to shi wasan kwaikwayo aka sari duk da ake yin shi arashi
yawa sai ka ce mana in Allah ya yi na gida kun abu nan ne ko
mun yi rabana ya ba ni takarda
alhamdulillah
yanzu da kiyare ta saji ce in Allah ya ce
a'a ana ma batu ke ni yanzu saboda Allah ma garin da nake matsayi wallahi sai kuma kan da Allah yake mace ni ba na ganin ta fice haka
baba kaji bakon sabi wannan ya je mu
hira ta kayatar
haka yake sai a biyo mu bako mai zuwa domin jin amsa wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira har ma da wadansu daga cikin wasannin kwaikwayo da suka yi to baba yau labarin da zan baka
to
labari ne na wani buzu da iyalin sa wani buzu
ke hayyau da jamhuriyar Niger din ake
ai 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 har yau da buren jira buke
to shi ke da buri
to wani buzu ne baba ya taso maraɗi sai ka ga buren Niger ya tafi birnin Kano
to
kirani yake dan ga ya tafi birnin Kano kirani ya dace ya samu ya zauna gidan wani attajiri sosai kuma mai sakin hannu
haka
sai da bayan lokaci yayi da zai koma gida sai wannan attajiri ya miki goma da arziki ya hada miki kayan mutunci sosai
na'am
wannan buzu ya kama hanya ya koma gida yana tafiya gida tun daga nesa iyalin shi suka ganki ya taho da ka niki-niki ana ta oyoyo ana ta oyoyo ana mai gida ana sanyi da zuwa mai gida oyoyo barka da zuwa mai sai yi fi munzun baba buɗe bakin shi wani sai ya ce musu wai wannan gida yake ko kuma dan iska wa ayya ba mai gida cikin Kano
wai mai gida yake ko dan iska
wai mai gida yake ko dan iska ai mai gida yana Kano wanda yake da abun arziki ai shi ne mai gida
wato ya ga yadda mai gida gaske
sun ga mai gida sun ga shi bai iya yi mai yaki komi ba
wayo Allah da
daga malaba dole na daga bana hannu sabili raka sai mako na gaba kamar da muka alkawarta mu sake a wannan babban
sashi
shigowa za ku mu ji labarin da za su ba mu daga jamhuriyar Niger yanzu a madadin
baba ya kuma ke yi
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
I need to see what I did to me now, but I won't go. What's wrong with me?